A yau Litinin ɗin ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da yakin neman zaben sa a garin Maiduguri dake jihar Borno a shirin arewa maso gabacin kasar da neman sake kasancewa zaben shugaba a karo na biyu. Shugaba Buhari ne ya ziyarci jihar Borno ne tare da wasu ministoci da shugabannin jam'iyya inda kuma suka tafi fada neman taba shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garba irin karkanani a matsayin sa na uba suna daga bisani suka ziyarci filin taron da ake kira Ramas Kwaya a cikin garin Maiduguri inda jama'a da dama suka yi jawabai na neman kuriya a wajen al'ummar jihar wadda da ƙarshe shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya tashi tsaye ya yi jawabin sa ga al'ummar jihar cikin harshen Hausa.
Ina sanar da ku cewa alƙawarin da muka yi shekara uku suka wuce na kan abu uku zama lafiya da wadata da kuma sakin hanci da rikawa. Yarda Allah ku kuka yi shaida cewa mun yi nasara a kan abu na farko kawo zama lafiya amma da sauran aiki. Damu kuma shi kama da yi.
Shi ma dai gwamnan jihar Borno kwallon lokaci shi ba cewa ya yi.
Yani kyauta shi ne tukunci. Tukuncin mu bisa ga gare ka shi ne insha Allah ranar 16 ga watan February insha Allah in ba mu zo na ɗaya ba insha Allah za mu zo na biyu a baka kuriyu a kasan nan.
Kuma Adam Aliyu Ashimole ne shine shugaban jam'iyyar APC na ƙasa wanda ya tabbatar wa shugaba Muhammadu Buhari cewa dukkaninsu suna tare da shi.
The president, we of the APC and indeed all Nigerians who live on their soil, they are with you.
Shugaba Buhari ya dai daga hannun ɗan takarar jam'iyyar APC wato Professor Babagana Umar Zulum a matsayin ɗan takararsu na jam'iyyar APC. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.